More music and house and sound.
Bazana ki kiba ha 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 kina ba sarautar zuciya ki kula da ni
bazana barka ba bazana ki kaba kina ba sarautar zuciya ka kula da ni
kake taurarin samaniya sun zo su karrama ki kifayen cikin ruwa sun zo nishadanta ki za su buga taki dan su miki waki hankali su dauke ki murmushi ya wanke kunci na zuciya hayya
shi nake koshi kaunar ka ce sanyin ido na da ita ne karsashi samun ka ne ado na jikina da shi ne nake yin kamshi na baka farin cikina dan kai ne tunanina so ka shake numfashina dan in babu kai a duniya kaga babu ni
ce ta sani jiri zoki a gaza ne karki barni in yi hawaye zoki tallafa mini
bani bare ka kuka zana zamo gar kuwarka
sallallashi ki harki bacci zan kula da ke
More music at houseofsongs.com.